wannan hadithin yake cewa amma sha'arta ma amilu ba'dak wallahi ma barihu ba'daka yarji'una ala aqabihim. To wannan da kuma ruwaya da aka Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ana faratukum ala al-hawd wala unazi'anna qawaman thumma la'ughlabanna alaihim faqul ya rab ashabi ashabi fayuqalu innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. To wadannan hadithan ko wannan hadisi ne amma da yake da ruwayoyi da kuma yazo ta hanyoyi da yawa. To wannan yana daga cikin hujjar da Shi'a suke ruko da wannan hadisi wajen nuna cewa sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi ridda, inda ma suka kafa wata aqida a cikin mazhabin su cewa gaba ɗaya sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi ridda in ban da wasu ƴan tsararu da suka ambata wanda basu fuka kirge su da ƴan yatsun hannu ba. To mun karanta raddi da aka yi musu akan wannan shubha. Na farko, a dunkule abinda ake nufi da al-ashab a wannan hadithin su ne munafukai. Munafukai waɗanda suka bayyana da addinin musulunci a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda shi kansa Annabi sallallahu alaihi wasallam bai san munafukai bane. Allah ta'ala bai tona asirin su ba lokacin yana raye. Kamar yadda Allah ta'ala ya ce idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Kaga shi abinda ya sani kenan, abinda suka bayyana sun yarda shi manzon Allah ne. Wallahu ya'lamu innaka la rasulu, sai Allah ya ce wallahu yashhadu innal munafiqina lakathibun. Da haka waɗannan wa'inda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake magana akan su yake cewa zai ga an kore su, an hana su zuwa su sha tafki, to su ne wa'inda suke munafukai, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam shi kansa bai san da munafurcin su ba. Wannan ɗaya ne daga cikin wajahin da aka yi wannan hadithin, saboda fadin Allah wa mimman haulakum min al-a'rabi munafiqun wa min ahli al-madinati maradu 'ala an-nifaqi la ta'lamuhum. Kaga Allah ta'ala ya ce sun kware, sun goge da iya munafurci, ta yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam shi kansa bai san cewa munafukai bane. Allah ta'ala ya ce amma mu mun sani. To kaga shine Allah ta'ala ranar tashin al-qiyama ya tashi balli, ya banka da asirin su, ya nuna Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa duk da cewa yana ganin su cikin su, yana cikin ganin su cikin sahabbai, to ba sahabban sa bane. Da haka waɗannan kenan, wannan hadisin zaka iya wato yin raddi da shi, raddi a kansa da wato raddi da ga su Shi'a da suka yi ruko da shi, cewa wannan ashab din da suka zo da lafazin su yazo a cikin wannan hadisin, ana nufin munafukai wa'inda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsammaci suna cikin sahabban sa kuma ba sa ciki. Wannan fuska ta farko kenan wanda mun yi dogon bayani akan ta. Fuska ta biyu, aka ce abinda ake nufi su ne waɗanda suka yi ridda bayan wafatin Annabi sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda tarihi ya tabbatar bayan rasuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam har yaƙin murtaddin aka yi, sai wanda sayyidina Abu Bakar radiyallahu ta'ala anhu yayi bayan rasuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam, domin da yawa daga cikin larabawa sun yi ridda bayan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. To wasu an yaƙe su sun dawo, wasu kuma an karkashe su akan haka. To waɗannan su ne wa'inda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sahabbansa, domin shi lokacin yana raye ya san sahabbansa ne. To shi ne ake gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam innaka la tadri ma ahdathu ba'daka innahum lam yazalu murtaddina ala adbarihim mundu faraqatuhum. Kaga sai zamto wannan ana magana da irin wa'innan da suka yi ridda bayan wafatin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Aba wato sannan abu na uku ita ma'anar wato ashab, wato ashab ko kuma sahabi, kamar yadda a farkon wannan babin mun karanta ta'arifin sahabi lugatan wa silahan. To sai in ka dauki ma'ana ta luga, shine duk wanda ya zauna tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam ko da bai bi shi ba, to zai iya shiga karkashin ma'anar ashab wato sahabi amma a luga a larabci, amma ba zai shiga ma'anar sahabi ba a ma'ana ta istilahi. Wanda ma'ana ta istilahi mun ce sahabi shine duk wanda yayi imani da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wato ya hadu da Annabi sallallahu alaihi wasallam, yayi imani da shi kuma ya mutu akan haka, ko ya mutu akan addini, wannan shine sahabi. Da haka kace dan in ka dauki ta'arifin sahabi a larabci, to Abdullahi bin Ubay bin Salul shugaban munafikai shi ma sahabi ne. Domin ka dauki ma'anar sahabi shine duk wanda ya zauna tare da kai ya lazumce ka, ko ya yarda da kai ko bai yarda da kai ba, ko yana tare da kai ko baya tare da kai, za a iya ce masa sahabin ka, domin ko da yaushe ana ganin ko kuna zama tare ko al'amura suna hada ku. To kaga amma a ta'arifi na musulmi na shari'a, to duk wanda bai imani da Annabi sallallahu alaihi wasallam ba koda ya hadu da shi to wannan baya cikin wanda za a ce sahabi ne kamar yanda ainihin wato Allah ta'ala yake faɗa game da Abdullahi ibn Ubay ibn Salul la in raja'na ila al-Madinati kaga wannan maganar shi Abdullahi ibn Ubay ibn Salul ne inda yake cewa la in raja'na ila al-Madinati la yukhrijanna al-a'azz minha al-adall lalle idan muka dawo garin Madina to lalle manyan mutane masu girma masu izza za su fitar da wulakantattu kaskantattu yana nufin Annabi da sahabbansa kawo kuma yana ciki domin lokacin da ya faɗo wannan da aka ainihin wato da aka gaya wa Sayyidina Umar wannan rubabban magana ko rubabban kalami da Abdullahi ibn Ubay ibn Salul ya faɗa ai kaga ya nemi Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya bashi dama ya sare kansa an gane ko yace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi dama ya sare ainihin wato kansa kaga yanzu wannan ka duba a cikin ta'arifin sahabi a lugha kaga Abdullahi ibn Ubay ibn Salul ya shiga ciki domin kaga gashi dai shine ra'asul munafiqin kamar yanda muka sani kuma yana daga cikin wayanda Allah madaukakin sarki ya kunyatar da su tun a duniya kuma ya bayyana da munafircinsa amma kaga lokacin da sayyidina Umar ya ce zai sare kansa sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a kyale shi sauran gamagarin mutane ko wayanda ba sa cikin mu sai su dauka cewa har cikin sahabban namu ma ko mutanen mu ma kashe su muke da haka su a wajen mutane Abdullahi ibn Ubay ibn Salul sauran kafirai suna ganin su shi ma yana tare da mu a matsayin sahabi kuma ba sahabi bane to sai kuma wata kalma mai dan sarkakiya da Annabi ya ce ana wato a'arifuhum kalmar a'arifuhum wani zai iya daukanta ita ma wato ita ma wani zai iya daukanta a matsayin shubha da Annabi ya ce na san su sun san ne in sun gane na gane su suna gane ne to wannan shi ma babu wani iskali a ciki domin na farko dai akwai hadithin da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayin magana game da al'umma sarana tashin alkiyama in suka zo za su zo a matsayin gur muhajjalin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ta haka yake gane su da haka kaga kenan yana iya gane su ta cewa su dama shi ba boyayye bane za su gane shi amma shi zai gane su ne ta alamomin alwalarsu tunda diddin munafikai ne ba sa ciki amma kuma sun tunda suna sallah ko suna alwala suna sallah za a ga wannan alamomin ta tare da su to sai malai yake cewa dai a takaice wannan duk shubhar waɗanda suke riko da ita a matsayin shubha na kafirta sahabbai to shi'a ne amma cikin masu sukan sahabbai akwai khawarij akwai mu'tazila akwai nawasib amma su shi'a su ne kawai suka ɗauki wannan a matsayin shubha to sai muka ce a dunkulen mun aje wannan in ma ka ɗauki kalmar cewa wasu cikin sahabbansa a yanda su shi'a suke ɗauka sun yi ridda kuma in suka zo ranar tashin alkiyama za a kore su ba za su sha tafkin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba to abin tambaya anan abin da zaka ce musu shi Annabi sallallahu alaihi wasallam bai ware cewa da wane ba idan har sun dauki wannan a matsayin wata shubha ta suka sahabbai to fa sayyidina Ali ma yana ciki domin babu wata kalma ta Annabi da ta fitar da shi daga cikin wannan hadisin cewa za a kori wasu cikin sahabbansa in kun ce za a kori sayyidina Abubakar Umar Uthman to ba kuma wani dalili ko wata hujja ta nuna sayyidina Ali baya ciki duk da cewa mu ba ma tare da su a tare da game da wannan amma in ka dauki wannan kaga kenan sayyidina Ali shi ma ba zai fita ba daga cikin wannan domin shi ma yana cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma Annabi bai ayyana suna ba balle a ji cewa da wane ne banda wane da wane na fata an gane wannan kamar din mun dan tattauna akai in za ku iya tuna dan abin da yasa na dauko shi da tsawo tun da mun dan tafi hutu la'alla wasu za su iya manta siyakin magana dan zai dora ne akai to wannan shine a takaice abinda muka karanta duk da cewa mu a wajen mu wannan babu wata shubha kuma sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam ba da su ake wannan magana ba cikin wannan hadisi ina fata an gane Allah ya sa mu dace qala al mu'allif rahimahullahu ta'ala ash-shubhatu thaniya malai ce sai kuma shubha ta biyu daga cikin shubhohin masu sukar sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam Allahu ta'ala lam yamdah jami'a sahaba su dai shi'an ne dai masu yin wannan dai masu rukon wannan ayar ita ma a matsayin shubha ta sukar sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam sun ce wai Allah madaukakin sarki ba duk sahabbai ya yaba ba sun yarda Allah ya yabi sahabbai amma ba dukansu ba akwai wanda babu su cikin wannan yaba fi qaulillahi ta'ala a cikin fadin Allah ta'ala Muhammadur Rasulullah Allah ta'ala da kansa yace Muhammadu manzon Allah ne walladina ma'ahu wadanda suke tare da shi kuma kaga wadanda ke tare da shi sahabbai kenan sai Allah ta'ala ya faɗo wasu sufofi yace ashidda'u 'alal kuffari masu tsanani ne akan kafirai daga cikin sufar da Allah ta'ala ya ba wannan sahabban in ka gansu za ka gansu ba daga kafa ba sa sassautawa suna da tsanantawa akan kafirai sallan daga cikin sufofin su ruhama'u bainahu masu jin kan junan su ne wannan sufa ce cikin sufofin da Allah ta'ala ya yabi sahabbai da ita a wannan aya sannan sai Allah ta'ala ya ce tarahum ruk'an sujadan tarahum kana ganin su ruk'an za ka gansu masu ruku'u ne sujadan masu yawan sujada ne yabtaguna kuma wannan ruku'u da sujada wannan bautar da suke yi suna yi ne da ikhlasi dan neman yarda Allah kaga wannan ma wata sheda ce da Allah ta'ala ya kuma basu cewa suna yi ne dan neman yardar Allah ba dan neman duniya ba ga ruku'u ga yawan ruku'u ga yawan sujada ma'ana ga yawan ibada da sallah sai Allah ta'ala ya ce fadlan min Allahi wa ridwanan wato yabtaguna fadlan min Allahi wa ridwana suna neman ainihin wato falala daga Ubangiji madaukakin sarki da kuma yadda kaga wannan ita ma wata sifa ce Allah ta'ala ya sake bayarwa ta waɗannan sahabbai sai Allah ta'ala ya kuma ce simahum fi wujuhihim min athari sujud simahum fi wujuhihim alamomin su na gurbin sujada za ka ganshi a fuskokin su ma'ana za ka ga gurbin sujada a fuskokin su wannan alama ce daga cikin alamun da ke nuna cewa wayannan bayan Allah da Allah yake yabo a cikin wannan aya suna yawan ibada sai Allah ya ce zalika mathaluhum fit tawra wannan shine misalin su a cikin at-taura in ka koma cikin at-taura ainihin wato zaka samu irin wannan sufofi da Allah ta'ala ya faɗa na sahabbai har a cikin at-taura sai Allah ya ce wa mathaluhum fil injili haka kuma misalin su kenan a cikin injila kazar'in sai Allah ya bada wani tashbihi na irin sahabban annabiyan da suke da jajircewa da tsayawa wajen marawa annabi baya da taimakon addini sai Allah ya ce kazar'in kamar shuka ce akhraja shata'ahu da ta fitar da reshen ta fa azarahu ta karfafu wannan reshen fastaghlaza tai kauri fastawa ta daidaita ala suqihi akan tushiyarta sai Allah ta'ala ya ce yu'jibu zurra'a tana kayatarwa tana burge az-zurra'a manoma irin wannan shukar da ta kafu ta tsayo ainihin wato iska da abin nan baya iya kayar da ita saboda ta riga ta kama ƙasa wanda duk manomin yazo ya samu shuka sa ta yi irin wannan to abin zai burge shi ya kayatar da shi to haka Allah ta'ala ya bada wannan sifa ta sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin wannan aya sai Allah ta'ala ya faɗi wannan irin shiri da tanadi na wayannan zaratan bayin Allah da Allah ya tanadarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kuma tanadarwa addini su sai Allah ta'ala ya ce ya samar da su ne liyagiza bihimul kuffara dan ya cusa haushi ga kafirai wa'adallahu alladhina amanu wa amilus salihati Allah yayi alƙawari ga waɗanda suka yi imani wa amilus salihati suka kuma yi aiki na ƙwarai minhum wato daga cikin su maghfiratan wato alƙawarin gafara wa ajran azima da lada mai girma shine aljanna to kafin mu dauki shubuhar da take cikin wannan aya da suka dauka wato gabar da suka dauka a matsayin shubuha suka ce ba dukkan sahabbai Allah ya yaba ba na farko dai wannan aya tana nuna tabbacin manzancin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sannan na biyu tana nuna martabar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da falalarsu sannan wannan aya tana tabbatar da yawan ibadar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kuma suna yi ne dan neman yardar Allah ba dan duniya ba sannan at-taura da injila duk sun zo da irin kyawawan sufofi na sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sannan daga cikin sufofin su suna taimakon junan su suna da haɗin kai sannan kuma ainihin wato suna da tsanani ga kafirai suna da jin kai a tsakaninsu sannan wannan yana nuna din mai kin su ana ji masa tsoron zai iya kafircewa domin a ƙarshen ayar Allah ya ce liyagiza bihimul kuffar sannan Allah madaukakin sarki ya yi musu alƙawarin ainihin wato gafara da kuma aljanna to wannan kaga a dunkule yana daga cikin abin da wannan aya ta kunsa to gabar da suka yi riko da ita a matsayin shubha shine kalmar min hum da Allah madaukakin sarki yace wa'adallahu alladhina amanu wa amilus salihati min hum min din to anan suka kane ne duk makirci da makidar da suka yi wajen zagin sahabbai ta karkashin wannan aya a karkashin wannan min din ne kuma kamar yanda muka karanta wato ita min din nan a larabci tana da ma'anoni da yawa aƙalla ma'anoninta sun fi 10 za su kai 15 ko 16 ko wani abu mai kama da haka gurgurdan yanda ainihin manyan malaman nahawu suka fuffutar. To me yasa a cikin shi yasa Allah malak zai kawo mana wata aya cikin suratu Ali Imran da take nuna cewa dukkan mabarnata masu nufin wannan addini da makida, to ayoyin alqur'ani bangarori biyu ne, akwai waɗanda hukunce-hukuncensu a bayyane suke, akwai kuma masu ɗan rikitarwa. To wannan masu rikitarwa duk wanda yake nufin wata mummunar aqida ko yake nufin addini da sharri ko yake soyewa wasu cikin bayin Allah jafa'i, to za ka ga irin waɗannan ayoyin masu rikitarwa a ƙarƙashin su yake buya ya kulla abin da ya kulla ko ya kulla abin da yake so ya kulla na ainihin wato cin mutuncin addini ko Annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma sahabbansa. To kaga kalmar min din nan suka ce tana da ma'anoni da yawa a Larabci. Me yasa suka zabi irin wanda suka zaba wanda za ta daidai da mummunar aqidarsu, tare da cewa tana iya daukan wasu ma'anonin kyawawa wanda kowane sahabi zai iya shiga, kuma wanda suka dauka din ba ita bace ma'anar wannan fassarar ko ma'anar wannan kalma a cikin wannan aya. Kamar yadda malamai suka faɗa, ita min din nan tana zuwa da ma'ana al-ibtida, ibtida'ul gaya, fara. Kamar yadda Allah ya ce subhanallazi asra bi 'abdihi min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina, zuwa karshen aya. Subhanallazi asra bi abdihi ko laylan min al-masjid al-haram. Kaga min al-masjid kalmar min din, kaga ibtida'ul gaya, an nuna daga inda Allah madaukakin sarki yayi Isra'i da Annabi sallallahu alaihi wasallam, min al-masjid al-haram, daga nan aka fara Isra'i, daga masallaci mai alfarma. Kaga nan an yi amfani da kalmar min, amma tana daukan ma'anar ibtida'ul gaya, kuma da yana daga cikin ma'anar min din. Daga cikin ma'anarta akwai at-tab'idiyya, wadda ita suka buya karkashin ta suka ce wannan min din tab'idiyya ce, kuma ba su da wani dalili da zai goya musu baya akan cewa min din tab'idiyya ce. Ma'ana akwai min da take zuwa da ma'anar ba duka ba wani bangare, in ta zo sai ta zo da ma'anar wani bangare ake nufi ba duka ba. Kamar yadda Allah ta'ala ya ce tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'din ko minhum man kallama Allah, kaga wannan min ce tab'idiyya. Dukkan annabawa ne Allah, manzannin Allah ne Allah ya yi magana da su kamar yadda ya yi da Musa, ba duka ba ne. Sai ce minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat, kaga duk ba a daraja ɗaya suke ba, wani ya fi wani daraja, wani bai kai wani ba cikin annabawa. Kaga wannan min ɗin tab'idiyya ce, ya nuna cewa ba duka annabawa Allah ta'ala ya yi magana da su ba kamar yadda ya yi da Musa. Ina fata an gane. Kaga wannan tana daga cikin ma'anar ainihin wato da Allah ta'ala ce wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma. Kaga wannan ita ma min ce tabi'idiyya, min ce tabi'idiyya. Daga cikin ma'anar da malamai suka faɗa suka ce min tana zuwa li bayanil jins, dan ta yi bayanin jinsin abu ba wai wani ɓangarensa ba. Kamar yadda Allah ta'ala ce yuhallawna fiha min asawira min zahabin wa yalbasuna thiyaban, da kuma faɗin Allah ta'ala ذلك ومن يعظم شعائر الله ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وحل لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم سالتي فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. فاجتنبوا الرجس الله يتي كنيسنتي الرجس من الأوثان كازان تربوتر غماكا. To yanzu kace min tabi'idiyya duk kodi yaushe take zuwa, kenan ku nisanci kazantar wasu daga cikin gumaka. Kar a nisanci wasu kenan, a nisanci wasu banda wasu, ko kuma a nisanci duka, duka ake nufi. Domin wannan ainihin al-awthan da tazo anan al ce al-istigraqiyya, sannan wannan min din tazo ne li bayanil jins, ko wani irin jinsi na gunki yana cikin wannan aya. Fajtanibur rijsa min al-awthan, ina fata an gane. Sannan min din tana zuwa da ma'ana at-ta'lil, a Larabci tana zuwa da ma'anar dalilin da yasa kaza ko illar da tasa akai kaza. Min ajali zalika katabna ala bani isra'ila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka annama qatala an-nasa jami'a. Sannan ka dauki kamar fadin Allah abin nan ka annahum humurun mustanfira farrat min qaswara. Kaga wannan ainihin wato min ce wadda take at-ta'lil, min ajali zalika, kaga wannan min ce ba tabi'iyya bace, ta'aliliya ce wannan min din. Sannan kaman yanda Az-Zamakhshari da Ibn Malik da Ibn Hisham suka fada suka ce ita min tana zuwa da ma'anar al-badal, tana zuwa da ma'anar al-badal. Ina fata an gane, kaman yanda Allah ya ce araditun bil hayati dunya min al-akhirah, annama min ce wato da tazo lil badal. A gane ku, araditun bil hayati dunya, Allah ya ce yanzu kun yarda da rayuwar duniya, sai ce min al-akhirah a madadin lahira. Kaga min al-akhirah nan min din nan min ce wadda take zuwa da ma'anar al-badal. Sannan kuma da Allah ta'ala ce walau nasha'u laj'alna minkum mala'ikatan fil ardi yakhlufun, kaga wannan ita ma min ce wadda take lil badal. An fahimta ku? Sannan suka ce min tana zuwa da ma'anar tana zuwa da ma'anar an, ga ta min ce a rubuce amma ma'anar ta an, kaman Allah ta'ala ne ce allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawfin, an ju'in allazi at'amahum an ju'in. Amma kaga sai aka kawo min dan a nuna ma min tana da ma'anoni da yawa, tana zuwa min ce amma ma'anar ta an. La fata an gane. Fawailul lil qasiyati qulubuhum min zikrillah, kaga an zikrillah ne, min ce bi ma'ana an. Sannan ita min tana zuwa da ma'anar wato wani lokaci tana zuwa musahabatu li af'alit tafdil, tana zuwa in tazo aka ta hadu da af'alut tafdil, shi ma tana zuwa tare da af'alut tafdil, ana kawo ta min da ma'ana ainihin wato ta yi aiki irin na af'alut tafdil. Kaman ka ce zaidu afdalu min amr, zaidun afdalu sai ka sa min amrin, kaga wannan ita ma ma'anarta ba irin ma'anonin da muka karanta bane a baya. Tana zuwa kuma wato al-intiha, tana zuwa da ma'anar al-intiha, zaka iya cewa iqtaraba minka, ai minka bi ma'ana ilaika, iqtaraba ilaika sai ka sa min a madadin ila, tana zuwa da wannan ma'anar. Sannan suka ce tana zuwa da ma'anar ba, ga ta min ce amma ma'anarta ba'u ce, kaman fadin Allah ta'ala yanzuruna ilaika min tarfin khafi, ai bi tarfin khafi ne, bi tarf amma sai aka sa min tarfin khafi, kaga ga ta an ce amma kuma ta zo da ma'anar me, amin ce kai min ko min ce ta zo da ma'anar ainihin wato ba, tana zuwa kuma da ma'anar fi. Aruni madha khalaqu min al-ardi am lahum shirkun fis samawat, aruni madha khalaqu fil ardi, madha khalaqu fil ardi amma sai aka ce min al-ardi. An fahimta ku? Sannan tana zuwa da ma'anar inda, ga ta min ce amma ma'anar inda. An fahimta ku? Tana zuwa da ma'anar ala, tana zuwa da ma'anar taukidi, tana zuwa da ma'anar ziyada, tana zuwa da ma'anar gaya. Wa'innan duk ba sai mun bi su ba, duk malamai sun san wannan. To kaga kenan in ka dauki iya wannan da na faɗa, tana daukan ma'anoni wajen guda 16 ita min din. To in Allah ta'ala yanzu da yace wa'adallahu alladhina amanu minhum, kalman min din tana da ma'anoni akalla wanda muka karanta nan guda 16. Yanzu da suka ce tabi'idiyya ake nufi, menene ya tabbatar da cewa wannan min din tabi'idiyya ce? Wasu daga cikin sahabbai ake nufi, ba duka ba. Ina fata an gane. To shi yasa sai malai ce zahiru hadhihi al-aya, zahirin wannan aya da muka karanta ta cikin suratu Muhammad, wato maduhul li ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam, yabo take yi ga sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, walakin qala Allah subhanahu wa ta'ala, sai dai ubangiji subhanahu wa ta'ala ya faɗa fil ayatin lati zakarnaha, a ayar da mun ambace ta qabala qalil, ba da dadewa ba mun ambace ta, shine fadin Allah ta'ala aya ta 7 cikin Ali Imran, huwa alladhi anzala alayka alkitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukhra mutashabihat. Allah ta'ala ce huwa alladhi anzala alayka alkitab, Allah ta'ala shine wanda ya saukar maka da alkitab alqur'ani minhu ayatu muhkamat daga ciki akwai ayoyi waɗanda suke masu bayyananniyar ma'ana masu bayyanannun hukunce hukunce ana faɗa su zaka ji hukuncin su a fili yake hunna ummul kitab kuma su ne asalin alqur'ani yanzu in ka samu rikici suka koma asali ko kuma Allah ta'ala da yace ayoyin ya raba su biyu akwai wato ainihin wato muhkamat akwai mutashabihat to su muhkamat din waɗanda ma'anar su a fili take ana iya ganewa nan da nan to kuma su ne asali su ne tushen alqur'ani wa ukharu mutashabihat sannan wasu daga cikin ayoyin kuma masu rikitarwa ne suna dan rikici suna daukan ma'ana fiye da daya fa amma alladhina fi qulubihim zaygun Allah ta'ala ya ce amma waɗanda dama akwai karkata a cikin zuciyarsu fayattabi'una ma tashabaha sukan bi wanda yake da rikitarwa din minhu daga cikin ayoyin alqur'anin ibtigha alfitna Allah ya ce dan neman jidali dan neman fitina wabtigha atawili da kuma neman hakikanin fassarar sa wama ya'lamu tawilahu babu mai sanin hakikanin fassarar ayoyin alqur'ani illa Allah sai Allah warasikhuna fil ilmi Allah ta'ala ya ce tabbatattu masu zurfi cikin ilimi yaquluna sune wadanda suke cewa amanna bihi mun yi imani da shi kullum min inda rabbina duk daga wajen ubangijin mu da wadancan ayoyin muhkamat da mutashabihat din mun yi imani da su duk ayoyi ne daga Allah wama yadhakkaru Allah yace babu mai wa'azantuwa illa ulul albab sai wadanda suke ma'abota hankali kaga dama Allah madaukakin sarki yayi ishara a wannan ayar cewa za a samu mutanen da za su dinga labewa da ayoyin da suke masu rikitarwa ko kalmomi mutashabihai dan neman fitina dan karkata da take cikin zuciyarsu dan cimma wani buri ko cimma wata manufa to wannan ayar ta nuna haka sannan wannan min da suke neman su hujja da ita mallan zai ci gaba da yi mana bayanin ma'anarta da ta zo a cikin wannan aya fa dhahaba at-ta'inuna fi ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam Malam ya ce masu sukan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun tafi ila akhir kalimatin zuwa ƙarshen wasu kalmomi fi hadhihi al-ayati al-karima a wannan aya mai girma da muka karanta ta Muhammadur Rasulullah wa hiya qaulullahi ta'ala shine fadin Allah tabaraka wa ta'ala wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihati minhum kalman minhum dinna ita ce matsalar ita ce anan suka ainihin wato suka rike a matsayin shubha fa qalu sai suka ce minhum min huna sai suka ce wai min anan littabi'id tana nufin tabi'id wani bangare daga cikin su ba duka ba Allah da yayi alƙawarin gafara da yayi alƙawarin aljanna ba ga dukan sahabbai bane wasu ne daga ciki fallahu wa'ada alladhina amanu suka ce sun yarda Allah yayi alƙawari ga waɗanda suka yi imani wa amilus salihati suka yi aiki na ƙwarai minhum fa ba'dhum yadkhulu wa ba'dhum la suka ce wasu daga cikin sahabbai za su shiga cikin wannan aya wasu ba za su shiga ba saboda su sun ce wannan min din litabi'id ce litabi'idiyya ce wa hadha min at-talbis wal kadhib mallan yace wannan yana daga cikin cudanya ƙarya da gaskiya yana daga cikin rikirkitawa mutane lissafi wal kadhibi da ƙarya bal inna ba'dahum wani ma daga cikin su su masu wannan aqidar tajawaza hadha al-amra ya ketare wannan al'amari wa naqala ijma'al mufassirin yace ma ya ruwaito ijma'in malaman tafsiri gaba daya ala anna akan cewa min dinnan huna anan tab'idiyatun wa tab'idiyya ce ai min ba'dihim an gane ko eh wani daga cikin su wato abin nan ne al-mutashayyi at-tijani a cikin littafin sa thumma hatadaitu eh wani littafi ne na yan shi'a thumma hatadaitu an gane ko al-mutashayyi at-tijani shine ya rubuta littafin an gane ko a cikin shafi na 117 yace ai ya ruwaito ma ijma'al mufassirin ala anna min wai ya ruwaito ijma'in ya ciro daban-daban ijma'in malaman tafsiri akan cewa min dinnan anan tab'idiyyatun wato tabi'i ta zo ne da ma'anar tabi'idiyya wani bangare daga cikin sahabbai ai min ba'dihim ma'ana wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihati min ba'dihim wai haka aya take nufi wa hadha kadhibun yace wannan magana zuki ta mallace ƙarya ce cewa wai malaman tafsiri duk sun yi ijimai akan cewa wannan ayar wannan kalmar minhum tabi'idiyya ce, malai yake cewa wannan ƙarya ne, wannan magana tasa, li umurin kathiratin, saboda al'amura masu yawa, min ha daga cikin dalilan da suke nuna ƙaryar shi al-mutashayyi'u tijani, wato daga cikin abin da ke nuna ƙaryar sa, awwalan na farko, inna min huna, min anan ala qauli ulama'i tafsir, bisa ga zantuttukan malaman tafsiri, laysal litab'id, wayanda ya hujja da su yace sun yi ijma'i akan cewa tab'idiyya ce, to an ruwaito cewa malaman tafsiri sun ce wannan min din da tazo a wannan aya ba tab'idiyya bace, wa innama minhum ta'ti ala ma'anayn, suka ce kalmar minhum tana zuwa, malaman tafsiri suka ce tana zuwa da ma'ana guda biyu anan, al-ma'anal awwal, ma'ana ta farko daga cikin ma'anan min, ay wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihati minhum, suka ce lil jins, ay min jinsihim wa amsalihim, Allah yayi alƙawari na gafara da aljanna daga jinsin sahabbai da ire-iren su, kama qala Allah ta'ala, kamar yanda Allah ta'ala yace, zalika, wannan umarni da Allah ta'ala ke yi wa bayinsa, wa man yu'azzim hurumatillah, duk wanda ya girmama abinda Allah ya haramta a aikin haji, fa huwa khairul lahu, to shi yafi alkhairi a gare shi, inda rabbihi, wajen ubangijinsa, wa uhillat lakum al'am, Allah ta'ala ce mun halatta muku dabbobi na ni'ima, illa ma yutla alaikum, sai fa wanda muka karanta, wato yutla, aka karantar da ku haramcin su, fajtanibur rijsa, Allah ya ce ku nisanci kazanta, minal authani, tabautar gumaka, kaga minal authan, tabautar gumaka lil jins ne, jinsin gumaka duka, wajtanibu qaula zur, sannan ku nisanci shaidar zur, wala ya'ni Allahu tabaraka wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala a wannan aya ba yana nufin an najtaniba ba'd al authan, mu nisanci wani bangare na bautar gumaka, wa naturuka ba'daha, mu bar wasu kuma daga cikin gumakan, la najtanibu hakan, mu nisanci bautata musu, ba haka Allah yake nufi ba, balil matlub, abun nema a wannan aya, an najtaniba jami'al authan, ana nufin mu nisanci ilahirin gumaka duka, fa qaulullahi, fadin Allah, fajtanibur rijsa min al-awthan, ay ijtanibur rijsa min amthali hadhihi al-awthan, kuni sanci kazanta ta ire-iren waɗannan gumaka, wannan ita ce ma'ana ta farko, ma'ana min din lil jins ce, al-ma'ana thani, malaman tafsiri suka ce ma'ana ta biyu kuma au takunu, ko kuma wannan min din tana iya kasancewa min, wato tana iya kasancewa huna anan, muakkidatan ko muakkidatun, ta zo ne dan karfafa magana, dan ainihin wato taukidi, kama qala Allah tabaraka wa ta'ala, kaman yanda Allah tabaraka wa ta'ala ce, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasaran, Allah ta'ala ce wa nunazzilu, muna saukarwa, minal qur'ani, tabbaci daga alqur'ani, wato muna saukarwa tabbas, muna saukar da alqur'ani, ma huwa shifaa'un, abinda yake zama waraka, wa rahmatul lil mu'minin, kuma da rahama ga mu'minai, wala yazidu adh-dhalimina, amma baya ƙara wa az-zalimai komai illa khasaran, sai hasara, sai tabewa, yanzu kaga anan laysa ma'anaha anna ba'dahu shifaa'un wa rahama wa ba'dahu al-akhara laysa kadhalika abadan, yanzu in kace min litab'id take zuwa, to yanzu kenan wani bangare na alqur'ani ne waraka da rahama, wani bangare kuma na alqur'ani ba waraka bane ba rahama bane, in har an ce min ko da yaushe tana zuwa litab'ib, da fatan gane, kaga anan ana nuna alqur'anin gabaki ɗayan sa ne waraka kuma da rahama ainihin ga mu'minai, ba wai ana nufin wani bangare nasa waraka rahama, wani bangare kuma babu waraka babu rahama, ba haka ake nufi ba abadan, balil qur'anu kulluhu shifaa'un wa rahma, alqur'ani gabaki ɗayan sa waraka ne kuma rahama, famin, to kaga min anan, wa nunazzilu min alqur'an, min din da tazo anan muakkidatun, ta zo ne dan karfafa magana, ai anna alqur'ana kullahu shifaa'un wa rahmatun, abinda tazo ta tabbatar shine alqur'ani gabaki ɗayan sa waraka ne daga cututtuka na zahiri da na batini, cututtuka na abin da ke damun mu ainin a mu'amalolin mu a ima wato abin da yake ya shafi kudurin mu abin da ya shafi ainin wato zamantakewa abin da ya shafi ainin tattalin arziki abin da ya shafi siyasa abin da ya shafi komai waraka ne na dukkan wasu matsaloli da ke damun dan adam sannan kuma gashi shi alqur'anin rahama ne ga baki dinsa fa kadhalika hadhihi al-aya haka ma wannan ayar wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihati minhum duka sahabbai yake nufi فقول الله تبارك وتعالى منهم أي من أمثالهم أو منهم للتأكيد عليهم وتفضل الله تبارك وتعالى منهم أنا ينانف من أمثالهم الله يأي القوري نا غفر الجنة غير إرانسو معنى سو صحبيشنا أو منهم كوكما الله تعالى يأي القورن الجنة دكما غفر غصحبي تقبس بابو كان كريو الله يأي رغاية موسى القوري كاغا للتأكيد جينا ثانيًا مالا يتي أبو نبيو لننظر مساكي ويوي مدوبة إلى سياك الآية مكالزبن واتو سياك الآية كلها مدهن انك كان ليتا دكان نن آية يبوني أتكينتا ليس فيها ضم باب ونزرقي أتكي لبعضهم غوصنسو بل مدهن لكلهم يبوني دا الله تعالى يغباكي دا أدكانسو كاغا فرقو يتي والذين معه haga ba aware ba ashidda'u 'alal kufari ruhama'u bainahum sai aka ce tarahum kaga dukan su kenan ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana simahum dukan su ake nufi fi wujuhihim dukan su min athari sujud Allah ce zalika mathaluhum ba mathalu ba'dihim ba mathaluhum haka misalin su yake dukan su في التوراة ومثلهم في الإنجيل هكذا جيسا مالك شواء قبال إنك كان لسياكين آير تو ينانون شواء يبوني قبا كتين صحابي باب زرقي كما قال الله تبارك وتعالى كما يندى الله تبارك وتعالى أشداو على الكفار رحماء بينهم فزك الله ظاهرهم سألا يسرك كي ظاهرنسو بالسجود دا سجدا والركوع دا ركوع والظل له دا كنكن تدكي دا رسنا مسا kaga zahirin su aka nuna mutane ne masu bauta masu ruku'u masu sujada mutane ne masu kaskantar da kansu ga Allah madaukakin sarki wa zakka batinahum haka Allah ta'ala kuma ya tsarkake batinin su kila kana iya cewa wannan zahiri ne ba za ka iya gane haka ne ko ba haka bane to Allah sai kuma ya kuma tsarkake batinin su fi qawlihi tabaaraka wa ta'ala cikin fadin Allah tabaaraka wa ta'ala yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana ba Allah ba waye zai san cewa bautar da kake dan neman yaddarsa kake kuma kana yi ne ainihin wato dan neman falalarsa ba za a iya ganiya ba amma Allah ya nuna ba dan duniya ba duk abin da sahabbai suka yi ba sun yi shi bane dan wannan duniyar suna neman yardar Allah suna neman aljanna kaga nan kuma abu ne wanda ya shafi zahiri ashe ruku'un nan da kaga suna yi sujadar da kaga suna yi ne dan Allah da ikhlasi suka yi domin har Allah ta'ala ya tabbatar da haka daga gare su la kama qala anil munafiqin ba kaman yanda Allah ta'ala ya fada ba kan munafikai kaga su ma suna yin sallar Allah yace innal munafiqina yukhadi'una Allah lalle munafikai suna yaudarar Allah wa huwa khadi'uhum Allah yana mayar musu da sakamakon makircin su ko yana mayar musu da sakamakon yaudarar su wa idza qamu ila salati sai Allah ya fadi sufofin munafikai yace idan sun tashi za su yi sallah qamu kusala za su tashi cikin kasala za su tsaye da sallar amma babu armashi babu karsashi ainihin wato a yanayin sallar tasu yura'una nasa sannan suna yin wato suna yi ne dan mutane su gani kaga ba suna yi bane dan Allah kaga ga Allah ta'ala sai ce yura'una nasa sannan sai ce wala yadhkuruna Allah illa qalila ba sa ambatan Allah sai kadan yanzu kaga a can ga irin yaban da Allah ta'ala ya game da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam anan kuma ga irin abin da Allah ta'ala ya faɗa game da ainihin wato munafikai cikin suratul nisa aya ta 142 انظر ما لايتي كدوبا كيف وصف المنافقين يند الله تعالى يسفنت منافقي لم يزكي باطنهم كاغا الله بي تسركي باطنن سو با ظاهرن سو غاشي سنا صلاه اما الله تعالى يتي سلم ما ده سكي با دان الله سكي با دان غنن متاني سكي بل كذبهم في باطنهم بل ما الله تعالى يا قريته باطنن سو ما ان ظاهرهم تاره ده چوا ظاهرن سو annahum yusalluna suna yin sallah ma'al mu'minin tare da mu'mine ana kallon su a masallaci tare kila ma sun gaba ga su galiman amma Allah madaukakin sarki ya nuna cewa ba hadinin su bai da kyau duk wannan sallar da suke yi ba dan Allah suke yi ba, ba dan neman yardan Allah suke ba. Amma ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam, amma sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna Allah tabaraka wa ta'ala qala, kaga Allah ta'ala su kuma da yazo kansa sai ce yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana, suna neman falalar Allah dai da yardarsa. Wal qawlu bi anna minhum, dan haka fassara wannan aya da cewa minhum ay min jinsihim aw litta'kid ala halihim, qawlu jumhur al mufassirin. Fassara wannan ayar kamar yadda shi al-mutashayyi'u Tijani ya ce ijma'in malaman tafsiri ne cewa wai min din nan litab'id ne, to sai malai yake so ya nuna ƙaryar wannan al-mutashayyi'u Tijani cewa wannan ayar ba malaman tafsiri da yake cewa ijma'i ne, babu wani ijma'i na malaman tafsiri da suka nuna cewa min din nan litab'id ce, bal ma abinda aka samu daga malaman tafsiri yana nuna cewa wannan min din sun ce ko dai lil jinsi ko lil ta'kid ko dai lil min jinsihim, ma'ana wa'ada Allahu alladhina amanu wa amilus salihati min jinsihim, daga irin sahabbai, aw lil ta'kid ala halihim, ko dan karfafawa akan halin su, qawlu jumhurul mufassirina. Malai ce wannan shine ra'ayin jumhur, mafi yawan malaman tafsiri sun tafi akan cewa min din nan ba lil tab'id bace, lil jins ce ko lil ta'kid. Bal kullul mufassirina, malai ce kai bal ma dukkan malaman tafsiri, min ahlus sunnati, cikin ahlus sunna, fi ma a alamu a iya sani na, to duk sun tafi akan cewa min din nan ba tab'idiyya bace, sai ce kan nasafi, kaman ainihin wato annasafi abul barakat kenan, Abdullahi bin Ahmad bin Mahmud, wanda ya rasu shekara ta 710 a cikin tafsirinsa Madarik at-Tanzil wa Haqa'iqu at-Ta'wil, ya faɗi cewa wannan min din yana cikin wanda suka ce min din nan ba da tab'id bace. Sannan akwai Ibn al-Jawzi, Ibn al-Jawzi shi ma a cikin tafsirinsa Zadul Masir fi ilmi at-tafsir, shi ma yana cikin wanda suka tafi akan cewa wannan min din ba da tab'id bace. Haka Ibn al-Ambari shi ma a cikin at-tafsirul basit, Abi Bakar bin Muhammad bin al-Qasim bin Bashar al-Ambari, wanda ya rasu shekara ta 328, shi ma yana cikin wanda suka tafi akan min din nan ba tab'idiyya bace. Sannan ga Az-Zamakshari a cikin tafsirinsa Al-Kashaf an haqa'iqi gawamid tanzil, shi ma wanda ya rasu shekara ta 538, shi ma wato a cikin tafsirinsa Al-Kashaf Az-Zamakshari yana cikin wanda suka ce min din nan ba tab'idiyya bace. Haka Az-Zajjaj, Az-Zajjaj shi ma a cikin ma'anil Qur'an, Abu Ishaq Ibrahim As-Sari Ibn Sahal, wanda ya rasu shekara ta 311, shi ma Az-Zajjaj ya tafi akan cewa wannan min din ba kamar yadda shi a suke fassara ta bace, ba ainihin wato tab'idiyya bace. Haka Al-Ukubari, Al-Ukubari shi ma a cikin ainihin wato At-Tibyan fi I'rabil Qur'an, littafinsa At-Tibyan fi I'rabil Qur'an, shi ma wanda ya rasu shekara ta 616, shi ma Al-Ukubari yana cikin malaman da suka ce min din nan ba tab'idiyya bace. Haka ainihin wato An-Naisaburi, An-Naisaburi shi ma cikin Gara'ibul Qur'an, Gara'ibul Qur'an shi ma wanda ya rasu shekara ta 855, shi ma yana cikin wanda suka tafi akan cewa wannan min din ba tab'idiyya bace. Haka Ibn Kathir ainihin wato a cikin Tafsirul Qur'anil Azim, shi ma yana cikin wanda suka tafi akan haka. Haka Ibn Jarir al-Tabari a cikin Jami'ul Bayan fi wato an tawili ayil Qur'an, wato tafsirin Tabari kenan da ake fada, shi ma yana cikin waɗanda suka tafi akan min din nan ba tab'idiyya bace. Wa ghairihim, da wasun su ma, kullu haula, duk waɗannan lamma takallamu an hadhihi al-aya, lokacin da suka zo tattauna wannan aya ko fassarar ta, qalu sun ce inna min huna, min da tazo anan mu'akkidatun aw mujannisatun wa laysat tab'idiyyatan kama yad'i ba'dhum, dukkan waɗannan malaman tafsirin da kaji sun ce min din nan ko dai wato mu'akkida ce mai karfafawa, aw mujannisatun ko kuma tazo ne lil jins, amma ba tab'idiyya bace kaman yanda wasu ainihin wato suke da'awa. Na fata an gane. To kaga wannan mun samu warware wannan shubha cewa Allah madaukakin sarki wai bai yabi dukkan sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam ba, wasu yayya ba, wannan zancen banza ne, shirme ne, ba shi da wata madogara ko asali a addini. Dama mu aqida mu duk sahabban nan mutanen kirki ne, kamar yanda mun yi shimfida akan adalatu sahaba a can baya, ko su din ne dai saboda kar su rudu wani ya dinga ganin ga aya sun kawo a cikin alkurani ya suna da hujja, ba wata hujja. Irin wannan shubuhohin suke riko da su, kuma malamai sun tanadi amsoshi da suke bawa irin masu wannan rubabbiyar aqidar. Allah madaukakin sarki ka nuna mana gaskiya, ka ba mu ikon binta. Allah ka nuna mana ƙarya, ƙarya ce kuma ka ba mu ikon guje mata. Allah ka taimaki addinin musulunci da musulmi. Allah ka tabbatar da mu akan sunnar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka kuma karɓuran mu akan ta. Abinda muka karanta ya zama daidai, Allah ta'ala ya ba mu lada. Kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe, Allah madaukakin sarki ya gafarta mana. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.